نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شرندا ترى جواتا ذو الهجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوى مدينة دبو الأيار لريهدو da 47 daidai da 15 ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba ko muka fara gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Hidaya dake cikin wannan unguwa ta Kundila a cikin birnin Kano a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiya ko Shama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam na Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisin mu na biyu a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin shimfida ko kuma muqaddima da muke yi a cikin wannan littafi idan za a iya tunawa darasin da ya gabata malam ya karantar da mu wata gaba mai muhimmanci wato karantar tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'unsa da halayensa na da fa'idoji masu yawa fa'idodinsu suna da girma daga ciki wato yana daga cikin wajibi ga masu imani yin imani da shi ma'ana abu na farko imani da shi hakan kuma ba zai yiwu ba har sai in an san shi yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yana samuwa ne sanadiyar saninsa shi yasa gwargwadon yanda saninsa yake karuwa gwargwadon yanda imani yake karuwa dan haka kuma gwargwadon yanda yi masa biyayya ke karuwa wannan yana daga cikin abin da mun yi doguwar shimfida akai abu na biyu daga cikin fa'idar sanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin halayensa da dabi'unsa saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farilla ce Allah ta'ala ya farlanta aso annabi sallallahu alaihi wa sallam a kaunace shi ya farlanta hakan akan bayinsa bal ma wajibi ne gabatar da kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam akan kaunar mahaifi da dukkan mutane baki daya bal ma gabatar da san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama wajibi a gabatar da shi hatta akan kanka wannan yana daga cikin aqida cikin aqidun imani wanda babu yanda za a yi imanin bawa ya zama cikakken imani sai ya yarda da haka sai ya yarda cewa yana san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda yake san kansa ko shakka babu sanin annabi sallallahu alaihi wasallama sanin dabi'unsa da halayensa na ƙara wa zuciya kaunarsa da girmama shi da kambama shi da kuma sanin darajarsa mai girma da matsayinsa madaukaki domin duk sanda bawa ya yawaita ambaton wanda yake so yake hararo shi a zuciyarsa to kuma yake hararo da tuna kyawawan al'adu da dabi'u na wannan wanda yake so da ma'anonin da za su sake fuzgo shi zuwa ga kaunar wannan abin san nasa to za ka ga san yana rubanya sannan shauki da begen yana kuma karuwa wannan yana daga cikin abin da muka samu na fa'ida fa'ida ta uku lalle hakika Allah madaukakin sarki ya sanya wato koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama gabayi ya kuma sanya shi ya zama uswa wato ga mutane, ya kuma yi umarni da abishi da tafiya a matafiya irin tasa. Bal annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora mafi girma, shine abun koyi mafi cika, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada wannan shaida a kansa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Da fadin Allah ta'ala, wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, da sauran ayoyin da muka karanta. Abu na hudu, Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama aula bil mu'minina, ma'ana shine yafi cancanta ga mu'minai fiye da kawunansu. Wannan kuma mun samu haka a cikin hadithin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah, yace babu wani mai amsa sunan imani face ni ne nafi cancantar mutane, nafi cancantar kowa cikin al'amuran duniya da lahirarsa. In kun so ku karanta fadin Allah, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Abu na biyar, Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma akan cikar halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wannan wata irin daraja ce mai girma ga bawan Allah, zababban Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a inda ubangijinsa ya sufanta shi da irin wannan sufa wadda take mai girma. An tambayi uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda game da halaye da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce kana khuluquhul qur'an fa hadhihi kanat akhlaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haka halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance waɗanda aka dosano su aka ciro su daga abinda yake na hasken alqur'ani mai girma. To wannan shine kusan fa'ida ta biyar wadda muka tsaya a kanta, duba da yanayin lokaci da ya cin mana muka tsaya. Da haka za mu tashi akan fa'ida, wato fa'ida ta shida. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sadisan, malai yake cewa wato fa'ida ta shida cikin fa'idodin sanin ɗabi'u da halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla amara al-ibada bis-salati was-salami alaihi iqtida'an bihi wa bi mala'ikatihi wa jaza'an lahu ala ba'di huquqihi alaihim. Lalle Allah madaukakin sarki amara al-ibada ya umarci bayinsa bis-salati was-salami alaihi, da yin sallama da salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam. Iqtida'an bihi, wannan sabida ainihin wato koyi da Allah madaukakin sarki, wa bi mala'ikati, da kuma koyi da mala'ikunsa, domin Allah madaukakin sarki yayi salati da taslimi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mala'iku sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, dan haka yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya umarci bayi da su yi, dan su yi koyi da shi, domin Allah shi ya fara su kuma yi koyi da mala'iku. Wa jaza'an lahu ala ba'di huquqihi alaihim, dan kuma su saka wa annabi sallallahu alaihi wasallama bisa ga wasu cikin haƙoƙin da annabi yake da shi a kansu. Faqan, Allah madaukakin sarki yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da haka sai Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga mu shiga cikin wannan tawaga, mu shiga cikin wannan tafiya ga Allah mai girma da daukaka da kansa, ga mala'iku masu girma sun shiga cikin wani muhimmin aiki na yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati. Sai Allah madaukakin sarki, saboda kaunar da yake yi wa masu imani, sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sallimu tasliman kuma ku yi sallama sallama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kaga kenan a cikin wannan aya akwai kira na musamman da Allah madaukakin sarki yayi wa masu imani na yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati kenan daga cikin fa'idar sanin dabi'u da halaye da tarihi da sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin abin da zai ƙara maka ƙaimi wajen yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wajen zazzaga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a wasu lokuta waɗanda suke na musamman wa kullama zada almar'u basiratan bi shama'ili duk sanda mutum ya ƙara sanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa quwwatan ya ƙara samun karsashi da ƙarfi fi ma'rifatihi wajen sanin wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izdadat salatuhu alaihi salatin da yake wa annabi za ka ga yana karuwa in kaga baka yawan yi wa annabi salati har yanzu ka jahilci waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ganshi yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam na daga cikin manyan al'amura a rayuwarsa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na daga cikin manyan ibadu da yake neman kusancin Allah da su wannan ya gane waye annabi ya gane matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk sanda kaga cewa yi wa annabi salati yayi karanci a rayuwarka na daga cikin alamun da suke nuna ka jahilci har yanzu baka waye ba baka gane wane ne farin jakada ba sallallahu alaihi wasallam domin an gano cewa duk sanda mutum ya fahimci halayen annabi da tarihin annabi da ɗabi'un annabi to zaka same shi yana yawaitawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati wa hasunat kuma salati wanda yake mai kyau walihadha kanat salatu ahli alilmi al'arifina bi sunnatihi wa hadihi almuttabi'ina lahu alayhi khilafa salatil awami alayhi dan haka ne zaka samu salatin malamai ma'abuta ilimi al'arifina bi sunnatihi wadanda suke masana game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi masana game da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam almuttabi'ina lahu masu kokarin koyi da bin annabi sallallahu alaihi wasallam to irin salatin wayannan mutane alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam khilafa salatil awam alaihi ya sha bamban kware da salatin sauran gama garin mutane ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin salatin da waɗanda suka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam suka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam irin salatin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama babu kwatance ko haɗi da salatin da sauran gamagarin mutane suke yi wa annabi wanda har yanzu ba su gama wayewa da sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba kila sai dai an ambace shi mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san nauyin kalmar ba bai san nauyin wanda ake yi wa wannan salatin ba kawai ya zama kaman al'ada ya zama kawai ya ji ana faɗa shi ma da ya ji an ambata ya faɗa wannan salatinsa ko shakka babu ba shi da daraja da kimar salatin wanda ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yaya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take yake kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam alladhina hadduhum minha su sauran gamagarin mutane wayanda ba su san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su san sunnarsa da koyarwarsa ba to salatun su bai wuce hadduhum minha iya rabansu da kasan da suke samu daga yi wa annabi salati izaaju a adaihim kawai takurawa bakunansu da gaɓoɓinsu biha wajen yin wannan salati ya zama kamar wani tilas suna ɗaukan abin mai nauyin gaske kamar wani abu ne da an takura a ce duk sanda aka ambaci annabi ka ce sallallahu alaihi wasallam an ambace shi sau ɗari sai ka yi salati sau ɗari to za ka ga in ba wanda ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ba wanda ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne yake yi wa annabi salati cikin marmari cikin nishadi cikin karsashi amma shi wancan kawai yana daga cikin wayanda suna yi wa annabi salati amma dai gaɓoɓinsu suna cikin matsuwa da takura wa rafu aswatihim suna ɗaga muryoyinsu
wajen gajiyar da bakunansu da daga murya wajen yi wa annabi salati haka za su dinga ji kamar yanda mutum ne in bai saba da sallah ba da yayi sallah yace mun sauke nauyi shi a wajen sa sallah nauyi ce dan haka da yayi shikenan sai yace maka ya mun sauke nauyi dan haka kaga kenan a kowanne suna yi wa annabi salati ne sallallahu alaihi wasallama dan ba yanda suka iya wani lokaci suna ganin raban su game da salatin annabi shine iz'aju a adaihim matsawa da tsanantawa gabobin su biha da yi wa annabi salati wa rabu aswatihim da matsawa sautukansu da muryoyin su wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan dukkan wanda bai fahimci waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai fahimci halaye da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ba to zaka same shi a irin wannan yanayi wa amma atba'uhu العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر سيما لك شاوى أما أتباؤه أما كاغ مبيان النبي صلى الله عليه وسلم كاغ مبيان من زن الله صلى الله عليه وسلم wanda suke bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen maganganun su wajen ayyukan su wajen halayen su kaga waɗanda suke kokarin su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsu al'arifuna bisunnati waɗanda kullun suna kokarin sanin sunnarsa al'alimuna bima jaa bihi masu yin kokarin aiki da abin da yazo da shi fa salatuhum zaka samu waɗannan salatun su alaihi da suke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'un akhar wani samfuri ne daban ya sha bamban da salatin sauran ga magarin mutane hatta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da mutane suke ba iri ɗaya bane salatin irin wayannan ɗan ajin tubarkalla ya sha bamban da salatin sauran wagairuhum sauran ga magarin mutane fa kullama zadu fi ma jaa bihi ma'rifatan izdadu lahu mahabbatan wa ma'rifatan bi haqiqati salati al-matlubati lahu min Allah ta'ala fa kullama zadu fi ma jaa bihi ma'rifa dukkan da suka ƙara sanin abinda manzon Allah yazo da shi izdadu lahu mahabba kuma za ka ga sun ƙara san annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatan bi haqiqati salati za kuma su ƙara sanin haƙiƙanin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-matlubati lahu wanda ake nema na ake neman in yi masa kai ma kai masa min Allah ta'ala umarni daga Allah ta'ala wannan bayani ne wanda ibn al-qayyim ya kawo shi cikin littafin sajalawul afham a mujalladin sa ko a shafi na 531 wannan shine fa'idar sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa da dabi'unsa daga cikin fa'idar da za mu samu akwai wannan da kaji yanzu sabi'an fa'ida ta bakwai inna shama'ilahu wa siratahu la'atira lalle ka sani shama'ilahu halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa siratahu la'atira da tarihin sa kyakkyawan tarihi sallallahu alaihi wasallam tu'addu manhaja hayatin likulli muslimin ana lissafa dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da sirar sa mai kyau ana lissafa ta zama manhaja hayatin ta zama tsarin rayuwa likulli muslimin ga kowane musulmi ba wai ana son kai ka ji halayen annabi ka girgida kai kawai shikenan ka tashi ba a'a so ake rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama irin halayena su zama irin halayenka in yi kokari wajen kamanta koyi da kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin sanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana kirga wannan a matsayin manhaja hayati ari ne na rayuwa li kulli muslimin da kowane musulmi yarju li nafsihi alkhaira amma fa wanda yake yi wa kansa fatan alheri duk musulmin da yake wa kansa fatan alheri to zai zamanto tsarin rayuwarsa yayi daidai da tsarin rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa wannan ga musulmin da yarju li nafsihi alkhaira warrif'a da yake sa yake yi wa kansa fatan alheri wal rif'ata yake wa kansa fatan samun daukaka wal hayatal karimata da kuma rayuwa ta karamci fid dunya wal akhirah a duniya da lahira to zaka samu yana dagewa yana matsa lamba kwarai wajen ya gano halaye da kirki da nagartar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ganshi kuma yana kokarin rikidewa lokaci lokaci, yana rikidewa sannan a hankali, har a waye gari ya zama tsarin rayuwarsa yayi daidai da shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu. Wannan faga wanda yake kaunar alheri ga kansa, yake kaunatarwa kansa daukaka da kuma rayuwa ta mutunci ta karamci a duniya da lahira. Yurabba alaiha abna'u al-abna, kuma akan irin wannan tarbiyar ake so a tarbiyanci kananan yara masu tasowa. Wa yunashau alaiha al-ajyal, akan irin wannan salo ake so a tarbiyanci al-umma, a tarbiyanci al-umma halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iyaye su tarbiyantar da ƴaƴayensu ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan in muka samar da wannan, to mun yi wa kanmu fatan alheri, mun yi wa kanmu fatan samun ɗaukaka duniya da lahira, mun yi wa kanmu fatan samun alhayatul karima. In dai muka zama haka, ƴaƴayenmu suka zama haka, muka ci gaba da yaɗa halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma, muka ci gaba da wayar da kan al'umma game da waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ci gaba da ilmantar da tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to lalle wannan shine abin da za a samu a tattare da mu. Alkhairi ne, daukaka ce, rayuwa ce wadda take ta karamci. Wa idha hadan nashu anha, amma kaga idan aka yadda matasa suka fandarewa wannan tafarkin, suka karkacewa wannan hanyar, hasala lahumud daya'a, to ko shakka babu za su fada cikin bata, za su bace. Da zarar an zare halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar matasanmu, an gurɓata rayuwar matasanmu da ɗabi'un wasu waɗanda suke makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to matasa sun lalace. Lalacewar matasa kuma alama ce ta lalacewar al'umma. Ana gane al'umman nan za ta yi ƙarko, aƙibarta za ta yi kyau daga matasanta. Don haka duk sanda aka zare mutuntaka da sanin ƙima da halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan matasa, to wannan hasala lahumud daya, an samu matsala, an samu matsala. Kama huwa halu kathirin minash shabab, kamar yanda in ka kalli matasanmu, wannan shine halin, shine halayen dewa daga cikin samarinmu washabati da ƴan matanmu. Da wahala ka kalli matasanmu, kaga babban abun koyinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga wani mawaki ne, wani dan kwallo ne, wani shashasha ne, wani shawaragi ne, haka shine abun koyin matasa. Duk al'ummar da matasanta suka zama ba manzon Allah bane abun koyinta, an shiga uku. In ka kalli tsarin ƴan mata da wato ƴan mata, su ma kaga rayuwarsu ta sha bamban halayensu da ɗabi'unsu, ba suna ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam bane, suna ƙoƙarin koyi da wata zabiya, wata ƴar fim, wata ƴar kaza, wata ƴar kaza. Wannan yana nuna an samu matsala. Da haka wajibi ne irin wannan karatu a ci gaba da yaɗa shi, a ci gaba da karantar da shi wurare majalis daban-daban, don a cusa ƙauna da san da kuma ƙoƙarin cusawa matasa, mazansu da matansu, koyi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abun kushe ko abun kyama game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi koyi, kullun kana koyi ne da wanda ya fi ka. Mun yi imani ba mu da sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin abinda kake koyi da shi ka yadda ba ka da shi, abinda kake koyi da shi wanda kake koyi da shi ka yadda ya fi ka. Amma yaushe za ka lalace ka koma da baya ka yi koyi da wanda ka fi shi ta kowace fuska? Ka taɓa ganin mai kafa ya yi koyi da gurgu, sai dai gurgu ya yi koyi da mai kafa? Ina fata an gane. To wannan shine abin da muke ciki a yau. Inda ma yammamu fi qira'atihim, fi qira'atihim lisiyar, inda matasanmu ƴan mata da samarinmu suka shagaltu, suka karkata wajen karance-karancensu lissiyar game da abin da ya shafi rayuwa wal akhbar da labarai na hawasiyar tafihina wato wattafihat sun maida hankali hatta karance-karance na tarihi an cire ruhin karantar da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da gurazan sahabbansa da manyan bayin Allah amma ya gurbin da wasu littafai ga sunan barkatai ana ta wallafa su ana ta yada su cikin al'umma wanda cike suke da kalubalantar addini cike suke da kalubalantar halaye da dabi'u kyawawa bal suna kalubalantar hatta dabi'u da tarbiyya irin ta mutanen mu su suke ta karantawa shi yasa ake samun wani juyin juya hali a cikin kwakwalen matasan mu maza da mata a ainihin wato sanadiyar tasirantuwa da karance-karancen irin waɗannan littafai wanda suke kunshe da labarai ko dai na Turawa ko kuma na Hausawa akwai adabin kasuwar Kano shi ma yana nan littafai ne barkatai ga sunan iri-iri daban-daban banda kuma waɗanda suke dan ganin sai sun yi koyi da Turawa su kuma sun shagaltu da karance-karancen Nobel da sauran abin da ya kama da haka wajen karanta siyar tafihin sirar mutane marasa amfani kabar tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga karanta tarihi ka cika kwakwalwarka da theory din wani marar amfani wattafihati da mutane marasa kima ina fata an gane wa akhbarid da'iin da kuma bata lokaci wajen bin diddigin rayuwar ad-da'iina batattu wasu batattu ne amma an shagaltar an bata lokaci wajen bin diddigin rayuwarsu ina ya kwana ina ya tashi kaman yanda aka shagaltar da mafi yawan matasan mu da yan kwallon kafa zai iya karanta maka dukkan yan kwallon kafa na kona club kuma ya san nawa aka siye shi ya san kaza in kaji yana baka tarihin dan kwallon kafa ka rantsa da Allah wani sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da tarihin sa in ko ina zayyano maka sunayensu ko tuntube baya yi yanda ya haddace su ko ayoyin alqur'ani ba su zauna a bakin sa kamar haka ba wannan yana daga cikin cutarwar da aka yi daga kuma dasisa da gubar da aka cusa domin duk sanda ake so a raba ka da wani abu sai an baka madadin sa sai an kawo ma wani abu da zai maye ma gurbin sa tunda ana so rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama ita ce a bar sauraron ka tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine abun dauke maka kewa to sai a hankali sai a zare wannan sai a kawo maka tarihin wani sai a kawo maka tarihin wani sai a kawo maka wasu abubuwa waɗanda su ne za su maye maka gurbi wajen amfanar da rayuwarka kuma ka bata rayuwarka wadda'i'at da kuma karance-karancen littafai na mutane marasa manufa a rayuwa min alhamal كيف تربى على ذلك الانحراف في العقيدة وان دوانا كيف تربى على ذلك وانا شي هاي فردا الانحراف في العقائد كركتتن اكيدو وانا كرنشكرنشن وسمتاني دباموبا كرنشكرنشن لتتفن وسما سوس الديني باموبا masu gurbatattun akidu ba irin akidu kyawawa na musulunci ba wannan sun yi tasiri kwarai wajen karkatar da akidun mutane wal ibadat hadda ibadun mutane wal inhilalu fil adab da kuma gurbacewar ladubba tarbiya wal akhlaq da halaye wal ikhtilalu fil qiyam da kuma kokarin rushewa da rugurguje kima da mutunci wal mawazin da kuma ma'aunin rayuwa fama a hawaje haula saboda haka waɗannan mutane suna da matukar buƙatuwa ilal audati sadiqa zuwa ga komawa ga tarbiyyar addini ta gaskiya waɗannan matasan namu suna buƙatar haka ana buƙatar haka ga dai da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah in dai da'awa ce ta baki akwai amma abun ya shiga cikin zuci ya bi gangar jiki ya nasu to anan gizo yake tsaka inda yanda ake da'awar a baki har zuci abun haka yake gabobin mu ma suna aikata haka ai da kila matsayinmu a wurin Allah da ya wuce haka. Da haka yanzu kokari ake yi daga wannan irin gadazzare da aka yi wa matasa mazansu da matansu, a yi kokarin dawo da su kuma dawowa ta gaskiya ila hadhihi sirati al-atira, zuwa ga wannan sira ta farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, al-atira mai kamshi kyakkyawa, washama'ilil mubaraka, da waɗannan halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama masu albarka. Liyaqifu ala hadha al-ma'in, dan su tsayu su amfana da wannan mabubbuga al-mubarak mai albarka, wal manhal al-azm, da wannan mashaya ta ilimi mai dadi, alladhi man waqafa alayhi, wanda wannan tsayawa kan wannan tarihi na farin jakada sallallahu alaihi wasallam, kokarin sani da bibiyar tarihi da kuma sanin halaye da ɗabi'unsa masu albarka, wannan duk in an koma wannan, to za a amfana da mabubbuga mai albarka da kuma mashaya mai dadi ta ilimi, alladhi man waqafa alayhi, wanda duk wanda ya tsayu akan haka, wa hatada bi huda, kuma ya shiryu da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, tahaqqaqa lahu tamamus salahi, zai samu cikakken nagarta, wal falahi, zai samu cikakkiyar rabauta, was sa'ada, zai samu cikakken jin dadi da arziki bi idhnillahi, da iznin Allah. Wai ashe abinda ya sa tabarbarewar al'amura da rashin wato dacewa cikin al'amura da tsiya da talauci da wahalhalu, duk sun samo asali ne sakamakon barin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, allaqa sa'adata ad-darain, ya makala arzikin gidajen nan guda biyu. Allah madaukakin sarki ya damfara sa'adata ad-darain, jin dadin duniya da lahira, bi mutaba'atihi, da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka san me ake nufi da sa'ada, duk da cewa mutane sun jahilci me ake nufi da sa'ada, wani ya dauka mulki ne sa'ada, wani ya dauka kudi ne sa'ada, wani ya dauka tarin yaya ne sa'ada, duk wanda ya san me ake nufi da jin dadi, jin dadi na hakika sa'ada, Allah baya bawa mutum sai ya bi manzon Allah. Kana iya ganin mutum da tarin kudi amma wallahi ba shi da sa'ada. Kana iya ganin mutum a jiniya ana bin sa a guje saboda yana da kujerar mulki amma wallahi ba a cikin sa'ada yake ba, saboda alfazazi ma yace sa'adatu na mashrutatun bittibai, yace jin dadin mu duniya da lahira sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka sharadin ka ji dadi, jin dadi bi ma'anar kalima, to sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya makala jin dadin mu na duniya, jin dadin mu na lahira, bi mutaba'atihi, da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala shaqawata ad-darain, kaman yanda Allah ya sanya tabewa da tsiyacewa da wahala ta gidajen nan guda biyu duniya da lahira, fi mukhalafatihi, cikin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda Allah ta'ala yake so ya tabar da shi, Allah madaukakin sarki yake so ya wahalshe shi, Allah madaukakin sarki yake so ya tafka mummuna hasara, sai Allah ya jarrabe shi, ya jarrabce shi da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a kaiwa labari in an sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya san sa'ada, Allah yana bada ita ne ga wanda ya bi manzon Allah, ana kuma karbe ta daga duk wanda ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fali atiba'ihi al-huda, fali atiba'ihi al-hadiyu, والامن والفلاح والعزه والكفايه والنصره والولايه والتعبي والتعييد وديب العيش في الدنيا والاخره. كاغا شريا كاغا سيكوريتي امينشي كاغا رابوتا كاغا دوكاكا كاغا غمسوا كاغا تيمكو كاغا سويهير الله كاغا قرففا كاغا جين دادين رايوور دنيا ده لاهيرا. Wannan duk ya tabbata li atibaihi, ga mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kaga kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka samu wannan ba, to aya tambayar kanka zaka tambaya, sai ka tambayi kanka anya kana yin mutaba'ar, in kana yi akwai ikhlasi,
ka san shi sharadin Allah ya karban ma aiki ya sa sharadi guda biyu ne al-ikhlas wal mutaba'a kana iya ganin mutun aikin sa sak irin na manzon Allah amma ba ikhlasi Allah ba zai karba ba kana iya ganin mutun ga aiki yana yin sa dan Allah yake da ikhlasi amma ya saba wa koyarwar annaba aikin Allah ba zai karba ba sharadin karbar aiki al-ikhlas wal mutaba'a da haka in ka ga baka samu wayannan abubuwan ba ka bi manzon Allah ka bata Allah bai maka alƙawarin haka ba ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka shiga cikin tsoro baka da aminci a aqida baka da aminci a suluki baka da aminci a tarbiya ba zai yi ba ka bi manzon Allah kuma ya zama ka tabe baka rabauta ba ka bi manzon Allah ka kaskanta baka daukaka ba ka bi manzon Allah kuma ka zama baka gamsu ba baka samu taimakon Allah ba baka samu karfafa ba baka samu jin dadin rayuwa ba to wannan matsalar ba daga alƙawarin da Allah ya yi bane daga kai ne min indi nafsik ka je ka caje kanka ka duba ina matsalar take a ina ka gaza ina ne baka cika ba ina ne ka saba wa ka'idar da Allah madaukakin sarki ya sa amma lalle fali atba'ihi alhadi mun yadda da wannan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke da shari'a wal amn su suke da aminci wal falahu su suke da rabauta wal izzatu su suke da daukaka wal kifayatu su suke da gamsuwa wan nusra su suke da taimako suna samun taimako wal wilaya da jibinta daga Allah madaukakin sarki wata ayid da karfafa Allah yana karfafar mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibul aish banda kuma dadin rayuwa ka iya ganin mutum ba wani kudi ya tara ba amma wallahi yana cikin dadin rayuwa fi dunya wal akhirah wal mukhalifihi dhillatu was-saghar wal khawf wad-dalal wal khizlan wash-shaqa'u fi dunya wal akhirah Allah ya tsare wanda suka saba wa manzon Allah kuma adh-dhilla kaskanci was-saghar da wulakanci da tozarci wal khawfu da tsoro wad-dalalu da bata wal khizlanu da tabewa wash-shaqa'u da tsiyacewa fid dunya wal akhirah ya tabbata a gare su duniya da lahira lalle duk wanda yace aikin sa abinda yasa a gaba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaskanci yana tare da shi wulakanci yana tare da shi kuma ba shi ba samun aminci cikin tsoro cikin furgici yake kuma lalle ya bata kuma tababbe ne kuma ba shi cikin wayanda suka azurta duniya da lahira ko da ku an ganshi da kudade da yake kirgawa wannan magana ibn al-qayyim ya kawo ta cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad mujalladi na 1 shafi na 36 wannan shine fa'idar sanin halaye da dabi'u da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na 6 na ainihin wato 7 da za mu samu familan sai kuma fa'ida ta 8 inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam lallai sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umuri na daga cikin al'amura manya manya allati tazidul imani wadanda suke ƙara mutum imani kana ƙara sanin manzon Allah imanin kai na ƙaruwa gwargwadon yanda ka dage wajen sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yanda imanin ka zai dinga habaka zai dinga karuwa bal ba ma wannan ba inna min a'zamil umuri na daga cikin al'amura manya manya allati tujibul imana wadanda ke wajabta wa mutum imani fi haqqi man lam yu'min har a haqqin wanda ma bai imanin ba ma'ana daga cikin abubuwan da suke sa wanda bai imani ba ma su tilasta masa yin imani wa ziyadatul iman na daga cikin al'amuran da suke ƙara imani fi haqqi man amana ga wanda da ma can yana da imani ma'ana duk wanda yake son yana da imani ya ƙara samun imani doriya akan imaninsa wanda bai da imani yake so ya samu imani to na daga cikin abinda zai samar masa hakan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda ke ƙara wa mai imani imani na daga cikin abin da ke sa wanda ba shi da imani ya zama mai imani kama kala subhanahu wa ta'ala kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkiruna am lam ya'rifu rasulahum ko dan ba su san manzan nasu bane fahum lahu munkiruna da haka su ba su tantance da shi ba rashin sanin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai saka mai wauta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyawawan halaye ne mai saukin kai ne mai san alheri ne ba yanda za a yi asgaya masu kofin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ba ka san me irin wannan halaye da kan kaga mutun yana adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam jahilci ne ya ja masa rashin ilimi ne ya ja masa da ya matsalan ba ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai rabu da wannan karatun ba sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ce am lam ya'rifu rasulahum ba su san waye manzansu ba ban san shi ba fahum lahu munkiruna shi yasa ba sun kasa tantancewa game da waye shi shi yasa suke ainihin wato inkari suke musu game da shi Suratul Mu'minun aya ta 69 ai inna ma'rifatahu abinda ake nufi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujibatun wa sababun azimun lihusulil iman fi haqqi man lam yu'min wa minan nati fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam man dhalla radahan min az-zaman laysa ala wajhi al-ard abghadu ilayhi minhu sallallahu alaihi wasallam malaike cewa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana wajabtawa wa sababun kuma sababi ne azimun mai girma li husulil imani na samuwar imani fi haqqi man lam yu'min ga wanda bai yi imani ba a da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajabtawa wanda a da bai imani ba ya imani da shi wa minan nasi daga cikin mutane fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man zalla radahan min az-zaman akwai wanda ya dau tsawon lokaci laysa lahu ala wajhi al-ard abghadu ilayhi babu wanda ya fiki a ban kasa minhu sallallahu alaihi wasallam sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta tarihi akwai wanda an wayi gari ya dau tsawon lokaci babu wanda yake tsananin ki da gaba da shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi sababi di'ayati al-kadhiba saboda labarai na karerai da ake yadawa game da annabi sallallahu alaihi wasallam wal isha'ati al-athima da miyagun jita-jita da ake ta yadawa fama arra'a muhayyahu sallallahu alaihi wasallam amma wannan mutum da yake wannan kiyayya ga annabi da zarar yayi ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fama arra'a muhayyahu da zarar yayi ido hudu yayi arba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa waqafa ala siratihi ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama an kafabin da kyau ma'ana ya san tarihin annabi da kyau waraa adabahu yaga irin ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mu'amalatahu yaga irin mu'amalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa waqad tahawwala min sa'atihi face nan take sai ya juye daga waccan kiyayyar an ko ya koma wa laysa ala wajhi al-ard ahadun ahabba ilayhi minhu babu wanda yafi so a doran kasa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wani daga nesa aka bata masa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kiyayyar da yake yi ta bai san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu hatta kafirai nawa ne saboda karance karance da littafai na musulunci da suke karanta suka musulunta ashe kenan ana bata addinin ana bata manzon addinin ne ga waɗanda ba su karanci addini ba amma duk ran da aka samu wani ya zurfafa research da bincike na wajen gano mai musulunci menene musulunci ko wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ba zai gama research din sa ba sai ya musulunta ba zai gama binciken sa ba sai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi ka karanta mai hal ka karanta tarihin mai halaye da dabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ce baka so shi ba wa man yudali usiratan nabawiyya duk wanda yake leƙawa cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yajidu fi qasasin kathirin zai samu kissoshi da labarai masu yawa mimman aslama na irin waɗanda suka musulunta anna sababa islamihim ko ka san dalilin musuluntar tasu huwa alwuqufu ala shama'ilhi shine sani da karantar dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi da halayensa wa adabihi da ladubban sa sallallahu alaihi wasallam
wannan kana karatu na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu labarai da yawa na wa'anda suka musulunta dalilin musuluntar su kawai ilimi suka samu da wayewar kai game da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa wa hadha ma'ana qawlihi wa hadha ma'ana qawlillahi azza wa jalla wannan shine daidai da ma'anar fadin Allah mai girma da daukaka fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik to saboda rahama ta musamman shine fa bima rahmatin saboda wata rahama ta musamman daga Allah linta lahum sai ka zamanto mai tausasawa da tausayi gare su wannan rahama ce ta Allah sai Allah ya sa cikin halaye cikin sufofi da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rahama akwai tausayi akwai jin kai ya za a yi kai koyi da manzon Allah ka zama mai kaushin hali ya za a yi kana koyi da manzon Allah ka zama baka da tausayi ya za a yi a ce kana cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka da jin kai wannan yana nuna da'awarka ta ƙarya ce dabi'ar bata shiga jikinka ba domin da ka dabi'antu da annabi sallallahu alaihi wasallama da baka zama mai busasshiyar zuciya ba da baka zama mai kekasashen hali ba da baka zama mara tausayi ba a mu'amala mara tausayi a mulki mara tausayi a kasuwanci mara tausayi a iyali mara tausayi a makwabtaka da sauransu Allah ta'ala ce walau kunta faddan ghalidhal qalb da ka zama inda ku ka zama ghalidhal qalbi wato mai kaushin mu'amala law kunta faddan da ka zama mai kaushin mu'amala ghalizal qalbi mai kekasashiyar zuciya lam faddu min hawlik da sun watse sun barka ba wanda zaka samu tare da kai amma dubi yanda manzo Allah shi kadai ya bayyana amma dubi kafin ya bar duniya irin mutanen da suka zo suka kewaye shi Allah ta'ala ce da kana da suffa ashe kenan suffar kaushin zuciya da kausa-kausan hali na daga cikin alamu na mutum yayi nesa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama bai da dadin sha'ani bai da dadin mu'amala bai da dadin zama wannan ko shakka babu san annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi da'awa ce domin Allah ya gaya mana daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai kaushin hali bane ba mai kausa-kausan mu'amala bane ba mai kekatasshiyar zuciya bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba kuma da haka yake Allah ta'ala ce lam faddu min hawlik da duk sahabban nan na nesa da na kusa ƴan kauye da na birni da suka zo suka kewaye ka ya makin Allah duk da sun watse sun barka ashe rahama ce da tausayi da jin kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam yasa sahabbai suka kusanto kusa da shi ila ghairi zalika fa'idojin suna da yawa izuwa wani haka minal fawaidil azima na fa'idoji masu tarin yawa wattimaril jalila da amfani mai girma allati yujniha wanda ke samun tsinkar wannan ƴaƴan itace na wannan fa'ida man yukrimuhu Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya karrama shi ya masa karamci Allah ya kai mana wannan karamci wayuwaffiquhu wanda Allah ya masa muwafaqa li dirasati shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana karantar halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya masa wannan to ya masa muwafaqa in Allah yana so ya maka tawfiki sai ya sa baka nesa da inda ake karanta waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kasa kunne kaji idan lokacin da kaji ana tattaunawa game da abin da ya shafi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi akan haka faman arada akmal al adab wa adyab al akhlaq falan yajidaha illa fi khuluqihi wa hadihi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam faman arada duk wanda yake son akmal al adab cikakkun dabi'u wa adyab al akhlaq tsarkakan halaye falan yajidaha ba zai fa samu ba duk wanda yake son su cikakkun to ba zai fa samu ba illa fi khuluqihi sai a cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadihi sai a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adabihi sai a cikin ainihin wato adab na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha mimma yatadallabu mazida inayatin bi dirasati shama'ilihi wannan yana daga cikin abinda yake da buƙatar ƙara sa bada kulawa wajen karantar halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi da dabi'unsa wa adabihi da ladubbansa salawatullahi wa salamuhu alayhi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa fi hadha al-mawdi to a daidai wannan gabar a daidai wannan gurin ne an quluna sayni azimai malai ce zan kawo maka wasu nassosi guda biyu masu girma ahaduhuma ɗaya daga cikin nassin da zan kawo ma li Sufyan bin Uyayna nassi ne da aka samu daga Sufyan ibn Uyayna fi ma rawahu anhu al-Khatib al-Baghdadi cikin abinda al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaita daga gare shi fi muqaddimati kitabihi a muqaddima farko-farkon littafin sa al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami wani littafi ne na malam Khatib al-Baghdadi mai suna al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami to a farko-farkon littafin Al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito wannan magana daga Sufyan al-Thawri. Ka duba wancan littafin mujalladi na 1 shafi na 9. Bi isnadihi ilai da isnadun wannan magana da zamu ji zuwa ga shi Sufyan ibn Uyayna. Annahu kana yaqul yana cewa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sufyan ibn Uyayna yana cewa lallai ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar shine babban ma'auni shine ma'auni mafi girma fa alaihi daka duk inda kace san au to ka dauki halayen manzon Allah su zama maka ma'auni da aka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-mizanul akbar ma'auni mafi nauyi fa alaihi tuqradul ashiya akan wannan ma'aunin ne ake gabatar da abubuwa ko menene kake so to dora shi akan wannan ma'auni naka ala quluqihi abin ya shafi dabi'u da halaye ne dora wannan halin wannan dabi'ar dora ta akan ma'auni naka wanda shine mafi girma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan halin wannan dabi'ar wannan ta'adar ta hau kan wannan ma'auni chip chip ka kama ta ka rike ta ka ci gaba da dabi'antuwa da ita dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiratihi da abin da ya shafi rayuwarka bujuro da shi gabatar da shi akan wancan ma'auni nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadihi da kuma shiriyarsa fama wa faqaha fa huwa alhaqu duk abin da yayi daidai da wancan ma'aunin shine daidai shine gaskiya wa ma khalafa fa huwa albatil abin da ya saba wancan ma'aunin ƙarya ne ko daga bakin wa yake ko ta gurin wa ya zo ka san wannan athani nabi wannan magana an same ta daga Sufyan ibn Uyayna yace ka dauki manzon Allah a matsayin shine babban ma'auninka duk abin da ka dauko ya shafi duniya ya shafi lahira dora shi a wannan ma'aunin ya dace gaskiya ne daidai ne je kai tai ya saba wannan abun ba daidai bane ka bashi athani lil imam ibn al-qayyim rahimahullah sai nasti nabi daga al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi a cikin littafin sa zadil ma'ad fi hadi khair al-ibad mujalladin 1 shafi na 69 zuwa na 70 haythu qala inda ibn al-qayyim yake cewa wa huwa yubayyinu makanata ar-rusul ibn al-qayyim yana kokarin bayyana matsayin manzannin Allah alaihim salawatullahi wa salamu tsiran Allah da amincin Allah ya kara tabbata a gare su sai ibn al-qayyim yake cewa fahum su fa manzannin Allah al-mizanur rajih sune ma'auni mai rinjaye alladhi ala aqwalihim wanda akan zantuttukan su maganganun su wa a'malihim da ayyukan su wa akhlaqihim da halayen su tuzanul aqwal ake auna zancen kowa zancen kowa ana auna shi ne a ma'auni na zantuttukan manzannin Allah wal akhlaq da dabi'u wal a'mal da ayyuka kar aikin mai aiki ya burge ka in dai aikin bai hau mizanin au na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kada halin wani ya dauki hankalinka in dai wannan halin bai hau kan sikelin au ba na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi mutaba'atihim kuma gwargwadon koyi da bin manzannin Allah yatamayyazu ahlul huda min ahlid dalal ma'abota shiriya suke bambanta da wa'inda suke ma'abota bata fa daruratu ilaihim buƙatuwar mu zuwa ga manzannin Allah a azamu min daruratil badani ila ruhihi, buƙatar da muke da ita zuwa ga manzannin Allah ta ƙara buƙatar da jikinmu yake da ita zuwa ga ruhi. Ka san dai in ba ruhi ba gangar jikinka, lalle gangar jikinka tana buƙatar ruhi. To irin buƙatar ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi buƙatar da jikinka yake da ita zuwa ga ruhinka. Ka rike wannan wala aini ila nuriha, irin buƙatuwar mu zuwa ga manzannin Allah ya wuce buƙatuwar da idanunmu suke da shi zuwa ga ganin haske. Ka san dai idanka yana son haske, yana son ya ga haske. Warruhu ila hayatiha, kai buƙatuwar mu zuwa ga manzannin Allah ko ya wuce buƙatuwar ruhin mu zuwa ga rayuwa. Fa ayyu daruratin wa hajatin furidat, duk wata buƙata, duk wata larura, duk wata buƙata da ta zama dole, duk wata buƙata da ta zama tilas, fa daruratul abdi, to ka sani larurar bawa, wa hajatuhu da buƙatarsa ila rusuli zuwa ga manzannin Allah, fauka habi kathirin, ta ɗara buƙatar can da nisa. Fa wa ma dhannuka biman, wannan fa manzannin Allah aka yi musu kuɗin gora gaba ɗaya, aka ce buƙatuwar mu zuwa gare su ya fi buƙatar ka zuwa ga numfashin da kake furzarwa, ya fi buƙatuwa zuwa ga hacce da idanka yake buƙata. To sai malai ke cewa wannan fa a manzannin Allah ne, yanda wato ba za ka iya rayuwa ba sai da shiriyar manzannin Allah. Shiriyar manzannin Allah ta ɗara dukkan wata buƙata, ka ɗauki duk wani abu da ya zama tilas, tilastuwarka zuwa ga saƙonni da biyayyen manzannin Allah ta ɗara duk wata buƙata da ta zama maka tilas a rayuwa, wato da tazara mai nisa. Wa ma dhannuka, to menene tsammaninka, biman, da wanda idza gaba anka hadihu, idan aka ce koyarwarsa ta gushe daga gare ka, wa ma jaa bihi, abinda ya zo maka da shi ya gushe daga gare ka, darfata ainin, daidai da kiftawar ido, fasada kalbuka, zuciyarka za ta lalace. Ina ga wanda shi kuma wanda in ya gushe koyarwarsa ta bakka, daidai da kiftawar ido, zuciyarka ta lalace. Wasara, zuciyarka za ta koma kalhuti, kamar kifi idza fara kalma'a. In dai kifi zai iya rayuwa in ya rabu da ruwa, to za ka iya rabuwa da manzon Allah, ka ci gaba da samun shiriya. Ina fata an gane, babu yanda za ka yi ka samu tsira duniya da lahira sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai malai baka misali irin yanda zuciyarka za ta gurɓace, irin yanda zuciyarka za ta lalace, za a samu virus kala-kala ya kama zuciyarka saboda shiriyar manzon Allah ta rabu da zuciyarka. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya rabu da kai daidai da kiftawar ido, sakan in ka bar koyowar manzon Allah ka gama yawo. Sai yake baka misali, sai ce kamar kifi ne idza fara kalma'a, idan ya rabu da ruwa ya rayuwarsa za ta zama. To kuma bayan ya rabu da ruwar, wawudi'a fil miqlat, sai kuma aka dora shi akan kasko. Ka san dai ko ba akan kasko ba aka fito da shi aka raba shi da ruwa ya gama yawo, ba zai ci gaba da rayuwa ba. To da aka fito da shi maimakon a ajiye shi ma yayi mutu a hankali, sai kuma ana ga kaskon suya sai aka dora shi akai. Fa halul abdi inda mufaraqati qalbihi, dan haka halin da bawa zai tsinci kansa a duk lokacin da zuciyarsa ta rabu da lima jaa bihi rusul, abinda manzannin Allah suka zo da shi, ka hadhil hal, to kamar irin wannan halin ne na kifi da aka raba shi da ruwa kuma aka jefa shi cikin kaskon suya. Bal yace kai ba ma haka ba, a azamu musibar ta wuce haka. Walakin sai dai la yuhissu bi hadha, ba kowa ke gane hakan ba, illa qalbun hayy, sai zuciya rayayya. Ba wanda zai gane cewa ba zai iya rayuwa ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zuciyar da take rayayya. Amma wanda zuciyarsa ta riga ta mutu, wannan ba a magana akan sa. Shi yasa yace wa ma lijurhim bi mayyitin ilamu, matacce baya jin zafi, baya jin zafin rauni. an gane ko kuma lijurhim bi mayitin ilamu da haka duk wanda zuciyarsa ta riga ta mutu duk wannan karatun da ake yi shi baya jin komai Allah madaukakin sarki ya gane da mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi